بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمتن أصبر uku ga watan al-Muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam na da shekara 1437 daidai da 17 ga watan October shekara miladiya ta 2015 wannan shine cassette na 37 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi Hadi Khair al-Ibad wallafan al-Imam al-Muhaddis al-Mufassir al-Faqih Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakar al-Zur'i al-Dimashqi wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziya Allah ubangiji ya ji kanshi da gafara litafin Zadul Ma'ad kundi ne na komai da ruwanka dangane da tarihi da al'adu da tafarki da karantawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da irin yadda manzon Allah yake gudanar da ibadoji da mu'amala da zamantakewarsa da yadda yake harkokin rayuwarsa da duk wani abu da ke da alaka da shi babu shakka wannan malami ya kai matuka wajen tattara bayanai da ainihin yin dirasa akan waɗannan bangarori tarihin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama musamman aka lura da cewa ya rubuta wannan littafi ne alhalin yana nesa da maktabarsa yana halin tafiya daga garin su na Dimashq zuwa kasar Makka don yin aikin haji Allah ubangiji ya saka mu shi alkhairi idan jama'a masu mun wannan karatu basu manta ba muna ta bibiyan wannan malami al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziya rahimahullah a inda yake tattauna mana masail game da siffar sallar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya dauko bayanai dangane da yaya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake yin sallah ya yake yin kabbara aina yake sanya hannunsa bayan kabbara wani irin nau'in karatu yake yi dame yake karantawa a sallah kaza da kaza da kaza da kaza to mun ta yin isharori ga ainihin wasu littafai waɗanda suke da matsayi na watan wuraren bincike masu muhimmanci game da ainihin siffar sallah ta annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma tun kafin ma sallah wasu al'amura da ke da alaka da sallah kamar kiran sallah shi ne nake so na ƙara mana ishara anan da cewa babu shakka idan mutum yana so ya karanci bayanai na dalla-dalla waɗanda suke shamila comprehensive bayanai details akan sallar annabi sallallahu alaihi wasallama babu shakka ba zai iya istigna'i daga littafan malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani ba Allah ya gafarta mishi wannan littafai guda uku ne aslan akwai littafin aslu sifatis salati ta ainihin malam Albani din wannan shine littafin aslu fatis sala gashi irin wannan haka da ka ganshi mujalladi uku ne wannan littafin ba a buga shi ba sai bayan rasuwan malam Albani daliban shi suka fito da rubutun hannun suka buga shi bugun farko da aka yi mishi a ainihin shekara ta hijirana da 1426 kamar shekara 11 kenan baya wanda malam Albani kuma da rasuwarsa shekara kusan 17 kenan dan yaro sune hijira da shekara 1420 yawan ka kwatanta wajen shekaru 17 kuma kamancin haka to wannan shine asalin aikin da yayi na kanikancin tace hadisan sallah a cikin nan akwai dirasa ta asanid din da bayanai akan mazahib na ulama dangane da gabobin sallah tun daga kabbara har zuwa sallama yayi dirasa yayi niqash akan isnadoji da riwayoyi wannan littafin bai bayyana ya shahara ba a rayuwar shi malamin yakan yawan yin ishara dai kaji ya ce a cikin al-asl to wannan yake ishara mujalladi uku ga wanda ya shahara al'umma suka san shi shine sifatus sala din wanda nan kuma ya tace asalin matanin ne matanin hadisai ingantattu waɗanda suka zo suna bayanin siffar sallar annabi sallallahu alaihi wasallama wannan shine wanda malaminmu malam Muhammad al-Awwal Adam al-Albani Allah ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama ya karantar da shi yau shi ma kwatankwacin kusan shekaru 20 kenan ya karantar da shi a kasusuwa awa ɗaya wajen guda 87 in ba na manta ba 89 ko an yi wasu bangaren na karatukan a Muciya an yi wasu kuma a Tudun Wada a masallacin Markazus Salafiya dalibai sun san waɗannan karatuka suna nan sa daga cikin karatuka masu matukar gardi a cikin karatukan shi Allah ya gafarta mai sai kuma yazo ya sake wani dan talhisi na yan islamiya kenan da masu koyon sallah waɗanda ba dalibai na ilimi ba shine talhisu sifatus sala na shi malam Albani din har ila yau wanda kawai gabobin sallah ne kaman karatu na fiqh cewa daga kaza sai kaza daga kaza sai kaza wannan shi ma malam Albani Muhammad al-Awwal rahimahullah ya karantar da shi a cikin kasusuwa 15 wajen shekarar 1997 shi ma idan ba na manta ba to waɗannan littattafan babu shakka mutumin da ke so ya fahimci sallar Annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai iya istigna'i da su ba da gwargwadon matsayinsa in dan islamiya ne ko mata masu koyon sallah to wannan ma ya ishe su dalibai matsakaita babu laifi su kai ga kan ainihin shi matanin sannan malamai masu bincike ba za su wadatu ba sai sun kai ga kan babban ina fata mun fahimci wannan sannan waɗannan kasusuwa na karatukan suna nan a cikin ainihin wato abin nan a cikin kasusuwa waɗanda za a iya samun su a gun masu sai da kasusuwa a nan ko wurare makamantan nan din sannan akwai littafi wanda ɗaya daga cikin ɗaliban shi malam Albani din mai suna Abdulkadir ibnu Muhammad ba Bauzayan al-Jazairi ya rubuta game da kiran sallah da iqama shine wannan Safwatul Bayan fi ahkamil iqamati wal adhan na Abdulkadir ibn Muhammad Bauzayan al-Jazairi wanda malam Albani ya mishi ainihin ta'aliki akai ya karanta kuma ya sahaha duk da yake ya faɗa a cikin muqaddima cewa asalin nuskar da malam Albani ya mishi wannan gyare-gyaren san da yazo buga littafin sai ya neme ta ya rasa daka iya abun da ya iya tunawa shine kawai updating na waɗannan gyare-gyaren littafi ne matukar kima a babin sa wanda kuma a makarantar nan muna da shi kofi yafi guda 100 sa daga cikin littafan da aka kawo su daga kasar ainihin wato Amman dan a saida su anan waɗanda su mashhur suka ainihin saiwa da malam Albani rahimahullah ba a samu an ainihin wato saida su din ba har yanzu a matsayin kayan sayarwa suke amma lokacin da ya dace a saida su insha Allah za a saida su wannan tawaya babu shakka suna da kima kwarai game da masa'il na ainihin kiran sallah da kuma ita kanta sallah Allah ya sa mu dace idan jama'a masu sauraro basu manta ba a cikin wannan littafi za mu tashi ne a inda malam yake cewa wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idza faraga min al-qira'ati sakata bi qadari ma yataraddu ilaihi nafsuhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance in ya gama karatun Fatiha da sura yakan yi shiru da gwargwadon yadda numfashin shi zai dawo ya natsu ma'ana zai yi shiru har sai numfashin shi da ya ainihin hawo ya ta hawa da sauka sakamakon karatun sai numfashin shi ya koma ya tsaya daidai wa daida thumma rafa'a yadaihi kama taqaddama sannan sai ya sake daga hannayen shi kamar yadda bayani ya gabata wa kabbara sai ya kabbara raki'an sannan ya tafi zuwa ga ruku'u wa wada'a kaffaihi ala rukubatayhi sai ya sanya ainihin tafukan hannayensa akan gwiwawunsa kalqabidi alaihima kamar wanda ya kama gwiwa kamar ya kama gwiwa ba wai zai daura ne kawai akai ba a zai damke gwiwan ne ina fata muna bi wawattara ya dai sannan sai bubbuɗe hannayensa fana hahuma anjanbai ya nisar da hannayen daga kuibanyansa wabasata zaharahu sai ya shimfida gadan bayansa wa maddahu kuma ya miƙe shi wa atadala kuma ya daidaita walam yansib ra'asahu baya kafe kansa walam yakhfidahu ko kuma ya dukar da kansa bal ja'alahu hiyala zahrihi mu'adilan lahu yana sanya kan shi ne ya tafi daidai wa daida da gadan bayan shi su tsayi ga baki daya ina ganin nan zai buƙaci dole sai an yi shi kowa ya gani watan jama'a yadda abin yake shine sai kawo ba idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yi ruku'u jama'a kuma yadda malam ya faɗa anan yana daga tsaye bayan ya gama karatu ya miƙe
watin yayi shiru hannun fashin shi ya dawo gare shi sai ya kabbara sannan ya tafi ruku
yace yana sanya hannayen shi akan gwiwa kuma ya makale su ba wai shimfidawa haka ba ana gani na baya ta suna gani ko haka mun gani haka kalqadu da alaihi kamar ya yi gwiwa ba kamar ya shimfida ba kawai sannan waɗannan hannayen nashi kuma yana buɗa su haka zai buɗa su yadda ba za su zama suna jikin kuɓanyar shi musamman tunda shi liman ne yana tsaye ne shi kadai watakila wanda yake cikin sahu ba dole kowa ya samu halin yin haka ba ina fata mun gane wannan sannan gadan bayan shi gaba ɗaya yana miƙewa wato baya yin haka ya doro ko kuma ya lankwasa shi ciki a yana miƙar da gadan bayan shi da wuyan shi da kan shi duka suna tafiya tare da gadan bayan ba tare da ya miƙo kan shi haka ko kuma ya lankwasar da kan shi ina fata mun gane kamar haka ke ya yaga watakila kai rabi tsaya sosai ba ko to haka aka ce annabi yana yi sallallahu alaihi wasallam haka kuma ya kamata kowa ya yi jama'a shine irin na manzon Allah din ina fata mun gane irin na manzon Allah shine kadai daidai haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake yin ruku'un sa kamar yadda hadisi suka siffanta duk wani abu wanda ba haka ba to zai zama ko dai kawai mutun yana yi ne irin yadda yaga ana yi a garin su ko kuma ma bai matsaya ya lura ya ake ba kawai yana yi ne yadda yake yadda ya so ra'ayin shi ne kenan ba addini bane Allah ya tsare mu wa kana yaqulu subhana rabbiyal azim ya kasance yana fadan wannan tasbihi a cikin ruku'u yace subhana rabbiyal azim tsarki ya tabbata ga ubangiji na mai girma wa taratan yaqulu ma'a zalika wani lokaci yakan fada tare da wannan subhana rabbiyal azim din sai ya kara aw muqtasiran alayhi ko kuma ya takaitu akan wannan mai zuwa din ma'ana ko dai ya kara shi akan subhana rabbiyal azim ko kuma ya takaitu akan shi kadai ga abinda yake karawa din yace subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli tsira da amincin Allah su tabbata ma'ana subhanaka allahumma rabbana tsarki ya tabbata gare ka ya Allah ubangijinmu wa bihamdik Allah ina neman ina yaba maka ya Allah Allahumma gfirli ya Allah ka gafarta mana zunubaina wato wani lokacin yace subhana rabbiyal azim sai kara da subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma gfirli wani lokaci kuma sai ta kaita akan cewa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli wa kana ruku'uhu almu'tadu miqdara ashr tasbihat gama garin ruku'u da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi shine zai yi wannan tasbihin kamar kafa 10 kuma zai yi ne yadda yake karantawa ne ba wai gaggawa yadda mutane suke ba a zai karanta ne yanda lafuzan suna fita subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli ko subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim hayyi kafa 10 ko gurgurdan haka ina fata muna ganewa jama'a wa amma hadithul bara ibn adib radhiyallahu anhu ramaqtu salat as-salata khalfa an-nabi sallallahu alaihi wasallama yace hadithin bara dan adib kuwa wanda yace na tsaya na auna tsayin sallah da muke yi a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kana qiyamuhu wa faruku'uhu fa atidaluhu fa sajadatuhu fa jalsatuhu ma baina sajadataini qariban min as-sawa sai naga cewa da tsayuwar da yake yi ta karatu da ruku'un sa da dagowar da yake yi daga ruku'u da sujudar sa da dagowar da yake yi daga tsakanin sujuda zaman da yake tsakanin sujuda da sujuda sai naga sun yi kusa da daidai wajen tsawon su fa hadha yace kaga wannan hadisi kad fahima minhu ba'dhum annahu kana yarka'u bi kadari qiyamihi wasu sai suka fahimci cewa wannan hadisin yana nufin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin ruku'u ne tsayin sa daya da tsayuwar shi ta ainihin karatun sallah wa yasjudu bi kadarihi haka nan cewa yana yin sujuda tsawon ta daya da wannan ruku'un wai atadilu kazalika haka kuma miƙe wanda yake bayan ruku'u da zaman da yake bayan sujuda dukkanin su tsayin su guda wa fi hadhal fahmi shay'un yace a cikin wannan fahimta akwai wani abu na kuskure li'annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama kana yaqra'u fi subhi bil mi'ati aya aw nahawha cewa dan ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana karantawa a sallar asuba ya karanta aya 100 ko kwatan kwacinta wa qad taqaddama annahu qara'a fil maghribi bil a'rafi ya gabata cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya karanta suratul a'rafi a sallar maghriba wanda suratul a'raf kuwa wato doguwar sura ce daga cikin suraye masu tsayi kwarai alqur'ani wajen shafi 24 ne a alqur'ani irin wannan dan madina sannan ayoyi ne 206 wattur haka nan suratul tur wadda alal aqalli kaga kamar shafi 2 ce da rabi ko sannan tana da ayoyi kusan guda 49 ko 50 da wal mursalat wadda ita kuma kamar kace shafi guda ko makamancin haka wa ma'lumun anna ruku'ahu wa sujudahu lam yakun qadara hadhihi alqira'a sanannan abu ne cewa ruku'un da yake yi da sujudar da yake yi to basu kai tsayin wannan karatu ba wa yadullu alayhi hadithu anas alladhi rawahu ashabu sunani annahu qala ma sallaitu wara ahadin ba'da rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama ashbaha salatan bi rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama illa hadha alfata ya'ni umar ibn abdul aziz Anas yace ban yi sallah a wajen wani mutum a bayan wani mutum bayan manzon Allah alaihi salatu wassalam wanda ya kai wannan matashi yana nufin sarkin musulmi na wannan zamani ko kuma gwamna a lokacin a kasar Madina Umar dan Abdul Aziz Allah ya gafarta mishi yace ban taba ganin mutumin da ya kai shi iya sallah irin ta manzon Allah ba qala mai labari yace fa hazarna fi ruku'ihi 10 tasbihat sai muka kirga a cikin ruku'un sa yana yin tasbihi wajen guda 10 wa fi sujudihi 10 tasbihat a sujuda ma yana yin kusan guda 10 haka ainihin Abu Dawud ya rawaito hadha ma a qauli Anas annahu kana ya ummuhum bisafat wannan kuma tare da cewa Anas ya ce wannan mutumi ya kasance yana karanta musu suratul safat a sallah kaga suratul safat kuwa kamar shafi 7 ce aya 180 da wani abu kaga kuwa karanta ta da za a yi babu shakka tsayin lokacin yafi tsayin lokacin da za a dauka ana yin tasbihi 10 ba haka bane jama'a fa muradul bara'i wallahu a'lam anna salatahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kanat mu'tadila abunda barau dan azib ke nunawa shine sallar annabi sallallahu alaihi wasallama ta kasance matsakaiciya ce madaidaiciya fa kana idza atala alqiyama daka idan manzon Allah ya tsawaita tsayuwa atala ruku'a was sujuda sai ya tsawaita ainihin ruku'u da sujuda wa idza khaffafa alqiyama idan kuma ya takaita ainihin wato karatun sallah khaffafa ruku'a was sujuda sai ainihin wato tsagaita ruku'u da sujuda wataratan yaj'alur ruku'a was sujuda wani lokaci kuma yakan sanya ruku'u da sujuda bi kadar alqiyami gurgudan tsawon tsayuwar walakin kana yaf'alu dhalika ahyanan fi salatil layli wahdaha sai dai waɗannan abubuwa ma'ana tsawaita ruku'u da sujuda kamar tsawon karatun sallah manzo Allah yakan yi wannan ne a cikin sallar dare in yana yi shi kadai wani lokaci shine aka ce ya karanta baqara da ali imrana da nisa'i a raka'a guda sa'annan kuma yayi ruku'u kusan tsayin wannan karatu wato wani abu mamaki jama'a a cikin karatun da muke na iktida'us siratal mustaqim irin wannan karatun muke ta karantawa kai daga ji ka san daga makaranta ɗaya ne daga source ɗaya ne suke diba dan wato malami ne da kuma magajin malama shi sa har aka samu wasu ƴan takifi ba zan faɗi sunan su ba jama'a saboda su ma malamai ne ake kallon su wai suna cewa Ibn Qayyim yana satan fasahan Ibn Taymiya, wai yana plagiarism. Kaga wannan magana banza ce, domin mene? Wannan fa Ibn Qayyim shine malamin da ya gaji karatun Ibn Taymiya fa, yau ba dole ma a ga launin shi a jikinsa ba, ha ake mishi laƙabi da Shehul Islami Asani. Idan an ce Ibn Qayyim Ibn Taymiya Shehul Islam, shi kuma sai a ce Shehul Islami Asani, saboda gaba ɗaya a makarantar babu wanda ya ɗauki take-taken malamin irinsa, babu wanda yake da rubuce-rubuce masu nawa'antawa da ishabi wajen kawo hujja, da iya istidlali da alqur'ani, da iya hango abin da ke cikin hadisai na fiqh irin shi. Da haka dole a tarar da maganganu irin na Ibn Taymiya a cikin maganganunsa, wanda suke kama da juna kwarai, wannan ba aibu bane. Kuma a san da ya nakalto mun karanta anan, kuma za mu ci gaba da karantawa. Kaji ya ce qala shaykhuna ko qala shaykhul islam Ibn Taymiya da makamantansu. Wasu maganganun ma da yake yi babu inda zaka same su a wani wuri a rubuce, amma zai ce wane ya ce, saboda maganganun da ya ji a gunshi baka da baka a wurin koyon darasi ko tattaunawa ko muraja'a ko muzakara ko makamantansu. Ina fata mun fahimci wannan. Da haka ba plagiarism bane, ba satar fasaha bane, a irin magana Ibn Fodi ne Allah ya gafarta mishi da ake yaba mishi akan cewa Ibn Fodiyo babu shakka aka ce ya dauki salo na malamin su shine Jibrila dan kasar ainihin wato Nijar, Umar dan Jibril, ko sai yake cewa in qila fina bi husni zanni ma qila fa mawjatun ana min amwaj Jibrila, yace in ana fadan cewa ana mana kyakkyawan zato cewa mun koyi wasu ilmomi, yace aini kamar kumfan kogi ne a cikin kogin ilimin malam Jibril dan Umar. To haka Ibn Qayyim yake da malamin sa Ibn Taymiya, wato duk mutumin da ya gaji wani asalan malanta, ko wanda ya koya maka karatun alqur'ani, ko wanda ya koyar da kai wani ilimi, babu mamaki dan an ga ka dauki ainihin asar din sa, domin dama abu ne na dabi'a malami ya ainihin gadawar ɗalibansa wani burbushin abin da za a gane a ce wannan dai dan makaranta kaza ne, kamar yadda iyaye suke gadawa da ƴaƴansu wasu siffofi na halitta ko ɗabi'a ko yanayi ko genetic abin nan halitta wanda za a gane irinsu ne. Ina fata mun gane wannan. Da haka a cikin littafin da muke karantawa na Iktida'u, malam Ibn Taymiya Allah ya gafarta mishi ya saki ainihin wato layi, ya yi istitradi inda yake ta mana magana akan siffar sallar Annabi sallallahu alaihi wasallama, musamman wajen bayani akan tsayinta ko rashin tsayinta, da bayani akan menene ma'anar takaita sallah, da meye ma'anar tsawaita sallah, da yaya kamata a fahimci tsawo ko gadarta sallah, a inda ya tike akan cewa abinda ake nufi da gadarta sallah shine abinda shi manzon Allah din yayi a takaici, ba abinda mutane suka saba gani ba, shine karatun sallah da zaman tahiyya kar a yi su da tsayin tsiya, a yi su gwargwado, amma ruku'u da sujuda a cika su cikawa mai kyau. Wannan ya saba wa abin da mutane suka al'adanta a masallatai tun a zaman nan baya har zuwa yanzu, na tsawaita karatun sallah da tsawon tsiya da kuma takaita ruku'u da sujuda, takaitawa mai ban mamaki. Ina fata mun gane wannan. Sai zama manzon Allah aka san haka yake. To shine abinda shi ma Barau dan Azib yake bayyanawa a cikin wannan hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya rawaito cewa manzon Allah yana kaza yana kaza, shine cewa sallar manzon Allah madaidaiciya ce, inda ya tsawaita karatu yakan tsawaita ruku'u, inda ya takaita karatu yakan takaita ruku'u, wanda zai dace da yanayin wannan takaitawa da yayi wa sallar. Kuma waɗannan abubuwa manzon Allah yana yin su ne a inda ya dace, da yanayin da ya dace, da lokacin da ya dace. Amma a sallar dare da kuma khusufi an samu ya tsawaita ruku'u, tsawaitawa wanda yake mai ban mamaki, wanda ya kai kusan kamar ka ce an karanta waɗannan sura Baqara da Ali Imran da Nisa'i, watakila a ɗauki kamar awa biyu ana karanta su, sai kuma ya yi ruku'u kamar na awa guda, sannan sai ya miƙe ya sake yin wani, ku sake yin wani karatu a sallar khusufi din kenan. Wa fi'luhu aidan qariban min zalika fi salatil kusufi, da kuma abin da yake kwatankwacin haka a sallar kusufi. Wa hadiyul galibu sallallahu alaihi wasallama ta'dilus salati wa tanasubha, yace ainihin wato shiriya tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya ainihin wato zama abin da ya gama gama gari shine daidaita sallah yadda gabobunta zasu zama sun yi munasaba da junan su wajen tsayi da rashin tsayi. To anan ne nake so mu karanta wata taƙaitacciyar magana ta Imam An-Nawawi a cikin sharhin da ya yi ma ainihin littafin Sahihu Muslim daga wannan juz'i na ainihin hudu na ainihin Al-Minhaj bi sharhi صحيح مسلم بن الحجاج نال امام ابو زكريا يحيى ابن شرف النووي بابن مالمين حديثي da fiqh Allah ya gafarta mishi a takeice al-imam an-nawawi a cikin wannan littafi a cikin babun da ya kira da suna babu atidali arkani salati wa takhfifha fi tamamin babun da ke bayani akan daidaituwa tsakanin rukunnan sallah da kuma takaitata a cikin cikawa a cika sallah kuma a takaitata ya kawo hadisai kamar yadda Imam Muslim ya saba a cikin irin dabi'ar sa yakan kawo hadisai da yawa ba irin yadda Bukhari yake yi ba ya koro hadisai ya kawo su akwai hadisan ainihin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda akwai wannan hadisi na Barau dan Azib wanda shine ma a farkon babin akwai hadisin ainihin Shu'ba daga Al-Hakam wanda ya bada labarin cewa an samu wani mutum ya nada ainihin wato Abu Ubaida dan gidan Abdullahi dan Mas'ud ya zama limami lokacin ana da gingimu a kasar Kufa wanda shi ma mun karanta shi yau da safi a littafin Iftida'u wanda aka ce ga irin sallar shi aka baiwa ainihin Abdurrahman dan Abu Laila labarin sallar yace ya ji Barau dan Azib yana bada labarin irin wannan sallar sai aka ce kuma ai an ga shi wancan mutumin mai suna Amr dan Murra da yace shi ma ya ji hadisin amma baya yin irin wannan sallar da sake kawo hadisai dai ga sunan da shawahid din su to dai zo sharhi sai yake cewa wa alam ka sani da cewa anna hadhal haditha wannan hadisi da ake cewa sallan manzon Allah ta kasance qariban min as-sawa tun daga kan tsayuwar sallah da zama da tahiyya da ruku'u da sujuda da ma zaman da yake yi bayan sallama kafin ya bar inda ya salla cewa dukkanin su qariban min as-sawa yace anna hadhal haditha mahmulun ala ba'd al-ahwali wannan hadisin ana daukan shi ne akan cewa a wasu lokuta ne manzon Allah yake haka wa illa in ku ba haka ba faqad sabatat al-ahadith as-sabiqa bi tatwil al-qiyam an samu wasu hadisai da suka gabata wadanda suka tabbatar da tsawaita tsayuwa wa annahu sallallahu alayhi wa ala alihi wasallama kana yaqra'u fi subhi bil 60 ila al-mi'a kuma cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana karanta raka'a aya 60 zuwa 100 a raka'a farko a sallar asuba wa fi dhuhri bi alif lam mim tanzil as-sajada a sallar azhar kuma yake karanta alif lam mim tanzil sautu sajada kina wa annahu kana tuqamu as-salatu fa yadhhabu adh-dhahibu ila al-baqi fa yaqdi hajatahu thumma yarji'u fa yatawadda'u thumma ya'ti al-masjida فيدرك الركعه الاولى كما صلى الظهر متين يكن تاشي bayan an ta da ikama ya fita daga masallaci ya je makabartar baqi'a ya biya buƙatarsa kaman yayi fitsari ko makamantansa a gefen makabarta sannan sai ya dawo ya wuce gidan shi ya je ya alula a wurin matarsa ya dawo masallacin ya samu raka'a farko ka kaddara kaman yayi minti 15 yana yin duka waɗannan buƙatun ka kwatanta kuma da yanzu yadda ake yin sallah daga sanda aka ikama bayan minti 15 ko mai gadi ba za ka samu a masallacin ba wani ma arfa masallacin gaba daya kowa ya koma inda ya fito musamman da azhar a daidai lokacin da kowa na cikin harkar duniya ne wani na kasuwa wani na shago wani na office wani na kan hanya yana tafiya wani ya dauko passenger wani ya siyo kaya zai kai cefa ne gida wani na assignment a cikin library kowa na harkar duniya da wuya ka samu na lokacin kawai tasbihi yake ba haka bane mutane kuma suna Allah Allah su marmaza su gama wannan sallah su koma su cigaba da harkar duniyar su Allah ya tsare mu to shine sai yake cewa annahu qara'a suratul mu'minina hatta balaga zikra Musa wa Haruna kuma cewa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yayi sallah a cikin ainihin sallah ya karanta suratul mu'minuna har sai da yaje ainihin kamar shafi na hudu shine inda aka bada labarin annabi Musa da Haruna daga fadin Allah da yake cewa summa anzalna summa arsalna rusulana tatra sannan muka aika da manzanninmu wani bayan wani kullama jaa ummatar rasuluha kazzabuhu duk sanda wani manzo ya buga wata al'umma sai su karyata shi fa atba'ana ba'dhum ba'da sai muka dinga biyo wasu a bayan wasu waja'alnahum ahaditha muka sanya kafaran nan suka zama labaran yau da gobe ana ta labarin irin azaba da Allah ya musu fabudal liqaumin la yu'minun Allah ya ce nesa daga rahama waɗannan mutane waɗanda ba su da imani Allah ya nesa su daga rahama sai Allah yake cewa summa arsalna Musa wa akhahu Haruna bi ayatina wa sultanin mubinin ila fir'auna wa mala'ihi wannan shine zikirin Musa wa Haruna a cikin suratu al-mu'minun to da manzo Allah ya zo daidai nan wajen sai abin nan dinsa wato numfashinsa ko a ce muryarsa ta sarke saboda tari akhadathu su'ula sai yayi tari muryar shi ta ainihin shiga raurawa kawai sai ya ruku to wannan ya daga cikin kuma abin da ya kamata ne mai su dinga kulawa idan kana cikin sallah wani abu ya bujuro maka to sai ka bari haka koda ko kuka ne ya bujuro ma sai ka rubu mutane ruku'u sallar ta isa haka nan balantana kuma tari ko shakewa ko wani abu ya fada ma ido ko zazzabi ya taso ma ko ka shiga cikin wata damuwa sai kai ruku'u ya isa haka Allah ya karba wa annahu qara'a fil maghribi bit turi wa bil mursalati kuma ya karanta a sallar magriba suratul turi suratul mursalat wa fil bukhari bil a'rafi wa ashbahi hadha a bukhari kuma an ce ya karanta suratul a'rafi da ire-iren waɗannan wa kulluhu yadullu ala annahu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama kanat lahu fi italatil qiyami ahwalun bihasabil awqati wannan ita ce magana duk wannan suna nuna mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya kasance yana da yanayi daban-daban a wajen sallah wajen tsawaitawa da gurgurdan yanayi ita ce magana nake so da mu ji tun da malamai sun faɗi wannan cewa tsawaitawa da gajartawa ana yin su ne gurgurdan yanayin da limami ya fahimta shi sa nake ta faɗa wannan magana dan mai ta cewa dole liman ya zama mutum ne mai kan gado jama'a wanda yake da iya dirasan yanayin mutane wanda duk sanda ya bo masallaci zai kalli yaya mutane suke wani hali ake ciki in ana halin yunwa ne ya kamata ya takaitawa mutane ko halin tsoro ko halin wata bukata ko ruwa ko makamancin haka in kuma ana hali cikin nishadi ko makamancin haka sai ya san kuma abin da zai yi mutane ma'ana dai ya zama yana da wannan dirasa kaga manzon Allah a sallar isha aka ce idza ra'ahum istabta'u akhara idza ra'ahum abta'u akhara idan ya ga sun jinkirta taruwa lokacin sallar isha sai ya jinkirta ta wa idza ra'ahum idan kuma ya gansu ainihin wato ajjalu sun zo da gaggawa ma'ana kowa na Allah Allah ayi sallah zai tafi gida kenan wataƙila yana da wani abu da zai a gida nazari ko sallah ko kuma yau yana wajen wata amare shi ne da yake ji da ita ya kosa ya kuma gare ta manzo Allah ya ga sun taru da wuri sai ya musu sallah mina ma'ana wannan dirasa na auza na mutanen da kake wa sallah ina fata mun gane wannan wa kana yaqulu aidan fi ruku'ihi subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh daga cikin azkar din da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ainihin wato karantawa har ila yau a cikin ruku'u da sujuda akwai fadan shi da yake cewa subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh wato subuhun Allah wanda ake mishi tasbihi ake tsarkake shi quddusun Allah wanda ake girmama shi rabbul mala'ikati war ruh Allah ubangiji na ainihin mala'iku war ruh da mala'ika jibrilu wataratan yaqulu allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi yace allahumma laka raka'tu ya Allah ubangiji gare ka nayi ruku'u wa bika amantu ya Allah da kai nayi imani wa laka aslamtu ya Allah gare ka na mika al'amari na kai nake bautawa kai nake wa musulunci wa khasha'a laka sam'i ya Allah kunne na ya natsu gare ka a yanzu da nake sallan nan kunne na ya natsu gare ka wa basari haka gani na ya natsu yana biyayya gare ka wa mukhi haka bargo na bargo maro kenan ko na cikin kashi din nan wa azmi da shi kanshi kashin wa asabi da kuma jijiyoyi na al'asaba ita ce jijiya wanda bature ke ce ma nerve n e r v e jijiya mai gudanar da jini kenan ko ina yan science ita ce ko as opposed to vein to asaba ita ce nerve jijiyoyin jini waɗanda suke kai kawo a cikin halittar mutum duka waɗannan manzo Allah ya kallisa fa su yace sun natsu don Allah wannan hadisi ne ainihin ingantacce al-Imam Muslim ya fitar da shi wa hadha inma hufiza anhu fi qiyamil layl Ibn Qayyim sai yace amma wannan fa an ruwaito shi ne kawai cewa manzon Allah yana yi a cikin qiyamul layl sai dai nassoshin hadisin da riwayar ba su zo da wannan ba kuma gaskiya ni a iya dan bincike na banga inda aka ambace haka a cikin riwayoyin ba kuma malam Albani Nasiruddin a cikin sifatu salah ya kawo wannan addu'a daga cikin addu'o'in da ake yi bai kuma yi wata ishara zuwa ga cewa wannan addu'a ta sallar daraba ce akwai waɗanda yi musu waɗannan isharori a cikin addu'o'in ruku'u da sujuda da addu'a na al-istifta amma wannan ba ta ciki wallahu a'lam aina Ibn Qayyim ya karanta wannan gaskiya ban sani ba dan wannan fatan mun gane wannan to akwai kuma wata magana da ainihin wato malam Albani ya kawo ta a cikin littafin Fatus Salah game da cewa shin waɗannan addu'o'i kala daban-daban menene abin da ya kamata mai sallah ya dinga yi shin idan kai ruku'u zaka yi ta yi ne ta karanta su gaba ɗayan su ko ko zaka dinga dauki ɗaya-ɗaya ne sai ka karanta wannan da waccan ko kuma ka karanta wannan a wannan ruku'u ka karanta wata a wani ruku'un da makamancin haka yace waɗannan manganun malamai sun yi su guda biyu akwai wanda suke ganin a karanta duka iya wanda ka iya akwai wanda suke ganin kuma ka dinga nawa'antawa yau kai wannan gobe kai waccan yace al-Imam an-Nawawi ya goyi bayan wannan magana ta biyu kuma a zahiri shi ma Albani ita ya goyi baya saboda waqi'in maganganun na hadisan na nuna cewa manzon Allah yayi su ne a lokuta mabambanta ba wai in yayi ruku'u yana yin su ne gaba daya ba kenan ba zaka nace wa kwaya daya ne ka dinga yi ba ba kuma zaka dinga yin su ne duka a ruku'u kowanne ba a'a zaka dinga nawa'antawa ne shi ne zai dace da asalin shari'a da tafarkin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ina fata mun gane wannan jama'a thumma kana yarfa'u ra'asahu ba'da zalika qa'ilan sami Allahu liman hamidahu wa yarfa'u yadayhi kama taqaddama sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance yana dago kanshi daga ruku'u bayan ya gama wannan tasbihi akalla guda 10 sannan ya kance sami Allahu liman hamidah Allah ya ji wanda ya gode masa wa yarfa'u yadayhi kama taqaddama yana daga hannayen shi tare da wannan ruku'u kamar yadda ya gabata ma'ana daga hannu takbiratul intiqal kenan warawa raf'al yadaini anhu fi hadhihi almawatin ath-thalatha nahwun min 30 nafsan ibn al-qayyim yace an samu kusan mutun 30 sun ruwaito daga hannu a nan wurin daga annabi sallallahu alaihi wa sallama wajen mutun 30 wattafaqa ala riwayatiha al-asharatu kuma daukacin sahabban nan guda 10 al-asharatu al-mubashiruna bil janna suma dukkanin su sun ruwaito wannan karatu ولم يثبت عنه خلاف ذلك البتة yace da dai har abada ba a samu wani karatu da ya sabawa wannan ba cewa annabi baya daga hannayensa a nan wurara wato irin yadda malikiya suke amina hanafiya kai ko cewa an ka daga hannu na farko kadai na takbiratul ihram to ba za ka kara daga hannu ba a wurin su wai wannan daga hannun da ake yi ake daddagawa to kamar wasa ne a sallah kamar rashin natsuwa ne wannan ba daidai bane sam wani tawili ne kawai zamu zo mu ji kuma har ila yau ba irin na malikiya ba wanda suke cewa a daga hannu ne kawai a wurin takbiratul ihram da tafiya ruku'u da dagowa daga ruku'u wadannan guda uku da kuma tafiya sujuda ko suka ce iya wannan za a yi daga nan kada a ƙara yi tsakankanin watin sujuda ta dagowa daga sujuda da tasowa daga zaman tahiyya da makamantan su suka ce dinnan wuraren kada a dinga kabbarbari wannan shi ma ba daidai bane Abdullahi dan Umar da ya kasance baya yin waɗannan kabbarbari daga baya aka gaya mishi cewa annabi yana yi kamar yadda Bukhari ya ruwaito sai ya zama shi ma yana yi kuma idan kana sallah yaga baka yi sai ya dauki tsakuwa sai ya jefe ka da ita idan ka waigo sai ya dinga nuna maka cewa ka dinga yin ka dinga daga hannayenka a wuraren nan domin wannan shine sunna da ta tabbata faman hafiza hujjatun ala man lam yahfaz wanda ya rike labari ai hujja ne akan wanda bai rike ba domin labarin ya zo ne akan shi Abdullahi dan Umar da ya rawaito cewa bai ga annabi na dagawa ba a waɗannan wuraren da haka sai aka karbi nashi kuma aka ƙara da waɗanda suka ce sun gani kenan ma'anan nashi ya nuna cewa ba kullun annabi ke dagawa a sauran wuraren ba ma'anan nasu kuma sun ga manzon Allah alaihi salatu wasallam ya dagawa a wasu lokuta da haka sai aka ce waɗannan sauran daddagawa bayan na kabbara harama da tafiya ruku'u da dagowa da tafiya sujuda to ba sa cikin azaib ba sa cikin waɗanda suke muhimmai wato suna cikin mustahabbai ne wata rana ayi wani lokaci a bari wani lokaci ayi wani lokaci a bari jama'a ina fata muna ganewa kamar da nake ƙara faɗa waɗannan bayanan lallai mutum yana da buƙatar ya koma ya ƙara nazartar littafan nan guda uku sifatus sala al-asl da sifatus sala al-matn da sifatus sala at-tarkhis wannan sune za su shayar da kai gamsassun bayanai dangane da yadda waɗannan al'amura suke a cikin sallar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bal kana zalika hadayahu da'iman ila an faraka ad-dunya yace wannan ita ce shari'ar sa har zuwa san da ya bar duniya walam yasihha anhu hadithul bara yace hadisin da aka ce bara'u ya ruwaito game da wannan bai inganta ba thumma la ya'udu cewa sam idan ya daga hannu baya sakewa in ya daga hannu a kabbara ta farko baya sakewa cewa kana izabtataha salata rafa'a yadayhi ila qaribin min udhnayhi thumma la ya'udu sannan baya koma ya sake daga hannunsa wannan hadisi al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi amma bai inganta ba bal hiya min ziyadati Yazid ibn Ziyad wannan ƙari ne da wani mutum mai suna Yazid dan Abu Ziyad yayi ya kawo shi da Yazid dan Ziyad anan amma kamar yadda malaman tarjuma su suka fada sai al-Imam ainihin Ibn Hajar da sai al-Imam Adh-Dhahabi da sai Ibn Hibban suka ce ana cewa Yazid dan Abu Ziyad kuma sunan baban nashi Ziyad Abu Ziyad din shine Maisara wannan mutumi Yazid dan Abu Ziyad ko dan Ziyadu al-Kufi wanda mutumin Kufa ne malami ne daga cikin malaman hadisi babu shakka ya samu matsala yana da riwayoyi a cikin sunan Abi Dawuda da wasu littafai amma malamai sun yi maganganu akan shi al-Imam al-Bukhari a cikin at-Tarikh al-Awsat yace munkarul hadith al-Imam Ibn Abi Hatim a cikin kitabul darh wa ta'dil yace an tambayi babana Abu Hatim ar-Razi kenan game da wannan malami babana yace da'ifi ne haka nan ya ruwaito har ila yau Ibn al-Mubarak an tambaye shi game da shi yace irmi bihi ayi wurgi da shi kawai al-Imam an-Nasa'i shi ma a cikin addu'a fa'ul matrukina yace mutumin matruki ne abun watsi ne haka hadda al-Imam Ibn Hibban wanda yake da saurin amincewa da mutane amma hadda shi ya kawo sunan shi a cikin kitabul majruhina kuma yayi bayani mufassal game da abin da ya faru game da shi cewa da ya kasance mutum ne wanda yake ainihin amintacce amma ya girma yayi shekaru har ya rude sai zama ana mishi talqini yana dauka abinda malamai suke nufi da ana mutum talqini shine idan yana karantawa wani ya jeho mishi kalma a cikin hadisin sa wanda kuma masu koyan hadisin sukan yi haka ne dan jarabta malami su ga wato mada siqatihi bima yaru karfin abinda ya amince da shi wajen riwayar sa to sai aka dinga mishi talqini fa kana yatallaqan sai yana kama wannan talqinin alama ce akan cewa bai da kan gado akan abin da yake riwaya kenan a cikin riwayar sa aka soko mishi wannan ƙarin cewa thumma la ya'udu sai zama yana ba mutane hadisi da haka dan haka riwaya ce wadda bata inganta ba falaysa tarku ibn mas'udin raf'a mimma tukar yuqaddam a takeice wannan mutumi ba za a karbi wannan hadisi nashi ba saboda waɗannan maganganun da malamai suka yi game da shi kenan hadisin bai tabbata ba shine malai yace falaysa tarku ibn mas'udin raf'a mimma yuqaddamu ala hadihi al-ma'lum kuma cewa da aka ibn mas'udin shi ma baya daga hannu a waɗannan wurare ba za a karbe shi a kyalar sunnan manzon Allah sananniya ba alayhi salatu wasalam faqad turika min fi'l ibn mas'udin fi salati ashya'u laysa mu'ariduha muqariban wala mudaniyan lirrafi akwai abubuwan da aka ruwaito cewa ibn mas'udin ya aikata su a sallah kuma an kyale su ba a yin su tare da cewa abin da ya saba musu bai kai karfin wannan hadisin daga hannu dinnan ba kai bai mai kusa da shi ba faqad turika min fi'lihi at-tatbiqu daga cikin abubuwan shi da aka bari ayyukan ibn mas'udin akwai at-tatbiq idan aka ce at-tatbiqu a sallah jama'a abinda ake nufi da shi shine idan mutum yana sallah idan ya ga ruku'u ko sai haka kun gani kuwa ya sa hannaye shi guda biyu a tsakanin gwiwoyi da ya gwanye haka wannan shine at-tatbiq so ya ke sallah mai zaba da ana yin haka an yi nasu din shi ne an soke shi ne akwai hadisin da ya bayyana cewa da ana yin haka sai aka zo aka mai da shi mansukhi mun gane wannan to wannan abin daga cikin abubuwan da aka samu ibn mas'udin yana yi amma ba a koyi da shi akai haka nan wal iftirash da kuma al iftirashu fi sujudi yin iftirashi a wajen sujuda shine idan mutum ya zo sujuda ya shimfida tsintsiya hannun shi dinnan a ƙasa haka ya zama duka hannun yana kwance akan ƙasa ko da duman da yake sallah maimakon ya zama iya tafin hannun ne a shimfida akan ƙasa wannan shine al iftirashu fi sujud akwai iftirashi zamu zo mu ji wani daban a wajen zama amma wannan na sujuda shine haka annabi ya hana wannan cewa kada mutun ya dinga iftirashi kaftirashi subhi kamar yadda dabbobi maciya nama sukare da kura da zaki idan sun zo sun kwanta sukan shimfida kafafunsu na gaba ne haka su shimfida su haka idan sun kwanta suna relaxed idan akwai kare a angoku kuka taba zuwa gidan zuka kalla yadda suke ka gani ina fata mun gane wannan wa wuqufuhu imaman baina thnaini fi wasatihima duna taqaddumi alaihima daga cikin abubuwan da ibn mas'udin aka samu yana yi kuma ba a aiki da su yace akwai kasancewar idan zai wa mutum biyu limanci sai ya tsaya tsakankanin su ba tare da ya shiga gaban su ba sai su tsaya su daidaita dukan su kaman mamu ne alalin shi limamin su ne wa salatuhu al-farda fil bayt bi ashabihi bighairi adhanin wala iqamatin li ajali ta'khir al-umara da kuma kasancewar shi a kasar kufa lokacin sarakuna suna yin sallah a makare sarkin gari ba zai sallah ba sai ya gama zaman majalisar shi sallah azhar wata kila karfe 3 la'asar karfe 5 ko makamancin haka ibn mas'udin shi kuma da almajiransa sai su dinga yin sallah akan lokaci a inda suke karatu a zauren gidan shi ko a falansa ba za su jira sai lokacin da waɗannan sarakuna za su yi ba amma idan suka zo yi ba sa kiran sallah ba sa iqama kawai sai su tashi su sallah wannan ma yace ba abin ibn mas'udin akan wannan wa aina al ahadisu fi khilafi dhalika min al ahadith allati fi ar-raf'i kasaratan wa sihhatan wa sarahatan wa amalan ibn al-qayyim yake cewa ina hadisan suke wadanda ainihin wato suka saba wadannan hadisai wajen yawan su da ingancin su da fitowar su karara da kuma aikin da ke cikin su basu kai wadancan hadisan ba hadisan da suka zo suka fadi wadannan abubuwa basu kai wadancan ba domin kuwa in banda na maganar iftirashi wanda Bukhari ya mishi babi na musamman a cikin kitabu sala inda yake cewa babun la yaftarishu zira'ihi kaftirashi zira'i fi sujudi ko la yaftarishu zira'i fi sujudi ina jin haka babun yake babun la yaftarishu zira'i fi sujud in banda shi babu wanda yake da lafazi wanda yake kararar game da haka dan haka abin da yake cewa ta gata shine kawai ba za a bi ibn mas'udin akan wannan magana ba saboda mene saboda akwai asari ko kuma akwai nassi ko hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya tabbatar da waɗannan kabarbari wabillahi tawfiq yace Allah ya sa mu dace wa kana da'iman yuqimu sulbahu idha rafa'a min ar-ruku'i wa bayna sajdataini wa yaqulu la tujzi'u salatun la yuqimu fiha ar-rajulu sulbahu fi ar-ruku'i was-sujudi dhakarahu ibn khuzaimah fi sahihihi yace wa kana da'iman yuqimu sulbahu idha rafa'a min ar-ruku'i manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance har kullun yana miƙar da kashin gadan bayansa idan ya miƙe daga ruku'u wa bayna sajdataini da kuma tsakankanin sujuda guda biyu yakan zauna dafa'an har kashin gadan bayan shi ya koma wa yaqulu kuma yakan ce la tujzi'u salatun sallar bata yi ba la yuqimu fiha ar-rajulu sulbahu wacce mutum baya miƙar da gadan bayansa fi ruku'i was-sujud a wajen ruku'u da sujuda zakarahu ibn khuzaimah fi sahihihi ibn khuzaimah ya ambaci wannan hadisi a cikin ainihin littafin sa sai ibn khuzaimah wa kana idza stawa qa'iman qala sannan annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya kasance idan ya miƙe yakan ce bayan ya daidaita a tsaye sai ya ce rabbana walakal hamdu Allah ubangijinmu gare ka godiya take wa rubama qala wani lokaci kuma yace rabbana lakal hamdu ba tare da ya sa wawun ba kenan rubama qala wani lokaci kuma yakan ce allahumma rabbana lakal hamdu sahha zalika anhu duka wannan ya inganta daga gare shi wa ammal jam'u baina allahumma wal waw falam yasihha a dinga cewa allahumma rabbana walakal hamdu ibnul qayyim yace wai bai inganta ba amma gaskiya saboda Allah ya inganta yana cikin sahihul bukhari ina fata mun gane wannan yana cikin sahihul bukhari sannan imamu nasa'i shi ma ya ruwaito shi dan haka za a iya fada a ce allahumma rabbana walakal hamdu babu shakka wannan ya inganta Allah ya gafarta wa ibnul qayyim wa kana min hadihi italatu hadha ar-rukni bi qadari ar-ruku'i was-sujudi ya kasance wannan ainihin rukuni tasowa bayan ruku'u sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yana tsawaita shi kamar yadda yake tsawaita ruku'u da sujuda fasaha anhu annahu kana yaqulu da haka ya inganta cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa sami'a Allahu liman hamida allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ard ومن أماشئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا موطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ديك وانا الدعاء سيأيت الهالين يناس أي كافن يتفركو كاوكو وانا الدعاء تانا بكات أقل من تي قدا أقل وانا ذي سيأ دن ييت أنسي يكن فريا تي سمع الله لمن حمد لمن ذي فدوانا ma mu za su faɗi wannan Allahumma rabbana wa lakal hamd ko Allahumma rabbana lakal hamd liman zai faɗi wannan ma mu zai faɗi wannan haka dukkan waɗannan addu'o'i kowa zai yi su sawa'un shi kada yake sallah sawa'un liman ne shi sawa'un ma mu ne shi babu laifi yayi ta iya dukkan wannan ko ya takaita akan wasu lafuza da zamu zo mu shi yakan ce mil as-samawati wal ard wa mil al-ard ina ma Allah wannan yabo da godiya godiya cikin sama da cikin ƙasa wa mil amashi ita min shay'in badu da cikin duk wani abu da kaga dama ya Allah ahlas sana'i wal majd ya Allah wanda kake kai ne ma'abocin yabo da girmamawa ahqqu ma qala al abdu ina fadan wannan kalmomi wanda sune kalmomin da suka fi dacewa dan adam ya fada bawon kai ya fada wa kulluna laka abdu dukkanin mahaltu bayi ne gare ka ya Allah la mani alima ataita ya Allah ba, wanda babu wanda ya isa ya hana abin da ka bayar wala mu'tiya lima man'ata ya Allah wanda babu wanda ya isa ya hana abin da ka ya bada abin da ka hana wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd ya Allah wanda ainihin wato mutumin da ke da zafin neman shi bai mishi amfani in ba ka ga dama ba ko kuma mutumin da ke da kakanni da dangi ba sa iya mishi wani amfani su amfana mishi wani abu a wajen ka ya Allah in ba ga dama ba وصح عنه انه كان يقول فيه اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب duka wannan tsayin addu'a yakan yi ta a wannan waje. Yace Allahumma ghsilni min khataaya, Allah ka ainihin wanke ni da daga zunubaina, bil ma'i was-salji wal bard, da ruwa da ainihin wato kankara kanana kanana da kankara manya manya, wa naqqini min adh-dhunubi wal khataaya, Allah ka wanke ni daga zunubai da kurakuraina, kama yunqqa thawbul abid min ad-danas, kamar yadda ake wanke a tace a tsane tufafari daga ainihin datti, wa ba'id baini wa baina khataaya, Allah ka nisanta tsakankanina da tsakankanin kurakuraina, kama ba'atta bainal mashriqi wal maghrib, kama yadda ka nisanta tsakankanin gabas da yamma. Sai dai wannan addu'a a kashin gaskiya ta inganta ne a wurin adiyatul istiftah, bata zo a matsayin addu'a da ake yi a bayan ruku'u ba. Wannan a zahiri wahami ne ya samu al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziya. Ibn Qayyim yana da uzurin da za a bashi a duk wahamin da ya same shi a littafin nan, musamman in ka tuna cewa irin na Hausawa da ka yake rubutun nan, yadda ka san an tsare ka a ajin jarabawa ne, kana rubuta iya abin da ka rike, kaga ya kamata in ka kama hanya malamin ya tosa maka ko ba haka bane, ya dan baka uzuri ko cewa ka kamo hanya dan kai dan wani wahami da yake nuna ka san abin ya kamata ya rangwanta ma. To Ibn Qayyim duka littafin nan fa mujalladi biyar kaman wannan duka fa da kayi shi, kuma yayi shi ne tsakankanin zaman da yayi na aikin ainihin jira, amin zaman da yayi na jira bayan ya gama umra zuwa lokacin aikin haji, wanda an ce daga watan sha'aban ne, daga watan sha'aban ne kenan zuwa zulhijja yayi duka wannan aikin. Ka duba ka ga mun yadda muke gwagwarmaya da littafin mu samu mu fahimce shi. To aga ai ya kamata ko lalle a jinjina mishi, ba karama aiki bane, Allah ya gafarta mishi. Wannan kuma dan adanci ne yana iya faruwa ga kowa, ko mun yawan da zurfin ilimin sa, kuma ko gashi a gaban littafin. Ina fata mun gane wannan. Wa sahha anhu annahu karara fihi qawluhu li rabbi alhamdu li rabbi alhamdu, ya tabbata kuma ainihin wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda al-Imam Ahmad ya rawaito da ainihin Abu Dawuda cewa yana maimaita wannan li rabbi alhamdu li rabbi alhamdu, godiya ga Allah ubangijina, godiya ga Allah ubangijina, hatta kana bi qadarin ruku'i, yakan maimaita har tsawon kusan yawan ruku'u. Wa sahha anhu annahu kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i yamkuthu hatta yaqula al-qa'ilu, ya tabbata kuma cewa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama idan ya dago daga ruku'u yakan tsaya har mai magana yace qad nasiya, har wani ya tunanin kai ko ya manta abin da yake kenan, min italatihi li hadha ar-rukun, saboda yadda yake tsawaita wannan ainihin gaba. Wa zakara muslimun an anas radiyallahu anhu kana rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama idza qala, al-imam muslim ya ambata daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan yace sami Allahu liman hamidahu qama hatta naqula, yakan tsaya har sai mun fara tunanin qad auhama, ko yayi rafkanuwa ne, thumma yasjudu, sannan ya tafi ga sujuda, thumma yaq'udu baina sajdataini, sannan ya zauna tsakanin sujudu guda biyu, hatta naqula, har mu ce qad auhama, kai ko yayi mantuwa ne. Wa sahha anhu fi salatil kusufi annahu atala hadha rukuna ba'da ruku'i hatta kana qariban min ruku'i, yace ya kuma ambata cewa an ambata ya inganta cewa a cikin sallar kusufi ta kissewar rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsawaita wannan gaba ta sallah bayan tasowa daga ruku'u har ya kai kusan tsawon ruku'u. Wa kana ruku'uhu qariban min qiyamihi, shi kuma ruku'un yayi kusan tsawo daya da tsayuwar sallah. Fa hadha hadayuhu, wannan shine tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-ma'lumu, wanda aka sani alladhi la mu'arida lahu bi wajhihi, wanda babu wani abu da ya saba mushi ta kowace fuska da kake tsammani. Ta ko ta mas'ala anan wanda ainihin Ibn al-Qayyim bai kalle ta ba, malamai sun yi magana akan ta, shine cewa bayan ya taso daga ruku'u a ina yake saka hannun shi, shin yana komawa da hannun shi ne kan kirjinsa, ko ko yana barin hannunsa ne a sake? Anan ya kamata mu sake komawa ga malam Albani, malam Albani Nasiruddin, Allah ya gafarta mishi, yayi wannan magana a ainihin cikin littafin nan nashi mai suna Sifatus Sala. Sifatus Sala ta Albani littafi ne matukar muhimmanci game da muka ambata. To sai dai anan zaka ga cewa Albani ya dauki wani ra'ayi wanda kuma mu anan ba shi muke aiki da shi ba. amma bari mu ji hadisan da maganganun sannan sai mu tantance maganganun gashi a inda yake cewa italatu hadhal qiyam wa wujubul itminan fi tsawaita wannan tsayuwa a cikin shafi na 120 a wannan bugu na maktabatul ma'arif lin nashr wat tawzi wanda shine bugu ash-shar'i haka aga shi da kanshi malamin ya kira cewa wannan shine kawai copy wanda yake ya yadda da shi ash-shar'i kama a ce legal kenan ko ko original duk sauran da ba wannan ba yace waɗannan pirated ne ko mansuha ne wanda ya riga ya share su ne ya soke su ishara a bugu maktabatu wace kenan da al-islam ta ainihin malam zuhairu shawish Allah ya gafarta musu gaba daya to sai ce wa kana sallallahu alaihi wasallam yaj'alu qiyamahu hadha qariban min ruku'ihi kama taqaddama bal kana yaqumu ahyanan hatta yaqula al-qa'ilu qad nasiya min tuli ma yaqumu wa kana ya'muru bil itminani fihi fa qala lil musii salatihi thumma irfa ra'saka hatta ta'tadila qa'iman fa ya'khudhu kull 'azmin ma akhadhahu yace manzon Allah yana tsawaita wannan tsayuwa hatta kai kusan tsawon ruku'un sa har wani lokaci ma akan ce kai ko ya manta ne kamar yadda muka ji ko yace kuma ya kasance yana umarni da a ainihin wato yi natsuwa a wannan waje kamar yadda ya umarci al-musii'u salatu akwai wani mutum ne da ya shahara da wannan lakabi shine Khallad dan Rafi sahabi ne yazo yayi sallah chap 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 ya gama yaje manzo Allah sallama manzo Allah ya ce mishi ba kai sallah ba je ka sake sallah ya ƙara zuwa ya ƙara kwatanta irin wannan da yayi ya sake yin manzo Allah sallama manzo Allah ya ce ba kai sallah ba je ka sake sallah da aka yaka kafa uku sai manzo ya ce manzo Allah fa wallahi la uhsinu ghayraha kina rantsa da Allah ya rasulullah ni ban iya wata sallah ta wannan kyau ba manzo Allah ya mishi magana mai ban mai hadari kwarai da yake cewa da ka mutu kana yin irin wannan sallah la mutta ala ghayril milla da ka mutu akan wani abu wanda ba irin addini na ba wannan sallah kuma za ka ga mafiya mutane da irin ta ake a masallatan kasuwanni da anguwanni da garuruwa da birane da ƙauyuka za ka ga duk ana ire-iren wannan sallah ita ce ayi ta sharp sharp da mutane suke cewa sharp sharp yanzu nan kafin ka ce Jack Robinson an gama sallah minti 3 zuwa 5 an gama asuba minti 1 2 da rabi an gama azhar to irin wannan sallar Khalid dan Rafi kenan al-musii'u salati wani abu mamaki kuma sahabi ne a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam to shine sai manzo Allah ya koya mishi sallah hadisi ne shahararre malamai surwayto shi al-a'imma kulluhum surwayto shi yana nan burjik a cikin littafai to duk sanda aka zo sai kaje an ce hadisul musii'i salatihi hadisin mutumin nan da ke bata sallarsa to shi ake ishara manzo Allah a ciki ya ce mishi summar fa ra'saka ka daga kanka hatta ta'tadila qa'iman har sai ka natsu a tsaye fa ya'khudhu kullu 'azmin ma akhadahu har kowane kashi ya koma inda yake wa fi riwayatin a wata riwayan fa idza rafa'ata idan ka dago fa aqim sulbaka ka tsaye da gadan bayanka warfa ra'saka ka daga kanka hatta tarji'al idhamu ila mafasiliha har kasusuwa su koma zuwa ga mahadar gabobin su wa zakara lahu kuma ya ga musii'u salati cewa annahu la tatimmu salatan li ahadin minan nas idza lam yaf'al zalika cewa sallar wani mutum daga cikin mutane ba ta cika sai in yayi wannan wa kana yaqulu la yanzuru Allahu azza wa jalla ila salati abdin la yuqimu sulbahu baina ruku'iha wa sujudiha Allah baya kallon sallar bawan da baya ainihin tsayi da gadan bayan shi tsakanin ruku'u da sujuda kar mu manta duka da suke cikin tafin nan duka a gurin albani dukan su ingantattu ne kuma mafi yawan su fiye da 99 cikin darin su a ilmanta ingantattu ne ina ba za mu fahimci wannan da haka babu wani magana sai an yi takhriji dama ya tace haka ya fada tun a muqaddima to anan sai ya ce a ƙasa tanbihun inda yace inda yace almuradu bil izami huna abinda ake nufi da kasusuwa anan da yace hatta ya'khudha kullu fa ya'khudha kullu azmin ma akhadahu yace silsilatu dhahri wa faqaratihi sune kasusuwan gadan baya spinal cord sune kwayannin kasusuwan gadan baya da kuma gabobin shi kama taqaddama qariban fi al-i'tidali min ar-ruku kama inda ya gabata nan kusa a cikin bayani akan tasowa daga ruku wal mafasil jam'u mafsal mafasil da aka ce jam'in lafazin mafsal multaqa kulli azamaini fil jasadi shine mahada ko wadanna kasusuwa gabobi mahada na kowane kasusuwa a cikin jiki undur kaduba al mu'jamul wasit sai ce tambihun ga fadakarwa innal murada min hadha al hadisi bayyinun wadihun yace abinda ake nufi da wannan hadisi a bayyane yake karara wa huwa shine al-itminanu fi hadha al qiyam a tsayu a natsu a wannan tsayuwa wa amma istidlalu ba'd ikhwanina min ahli al-hijazi wa ghayriha bi hadha al-hadisi ala mashru'iyyati wad'i al-yumna ala al-yusra fi hadha al-qiyami fa ba'idun jiddan am majmu'i riwayat al-hadith mala albani kenan yace kafa hujja da wasu malamai daga cikin ƴan uwanmu mutanen ƙasar Saudiya yana ishara ga su malam bin baz da su malam Uthaymin Allah ya gafarta musu gaba daya sun kafa hujja da wannan hadisi akan cewa yana nuna shar'ancin mayar da hannu akan kirji bayan dagowa daga ruku'u a maida hannu akan kirji kamar yadda yake kafin ruku'u yace wannan kafa hujja yayi nisa kwarai in ka kalli hadisan gaba daya wa huwal ma'rufu indal fuqaha'i wanda hadisan in an hada su a gurin malaman fiqhu sune ake cewa hadisul musii salati hadisan mai bata sallar shi bal huwa istidlalun batil albani yace wannan kafa hujja na barna ne لأن الوضع المذكور لم يرد له ذكر في القيام الأول في شيء من طرق الحديث وألفاظه saboda shi kanshi runguma hannun na farko wanda yake faruwa kafin ruku'u bai ma zo a cikin lafazin hadisin ba fa kaifa yasugu tafsirul akhd almadhkur fihi bi akhd alyusra bil yumna ba'd alruku' to ya za a yi a fassara abinda zai faru a bayan ruku'u a ce kuma an fassara shi da qabdu ko wudu bayan kwata-kwata ba ambaci shi a cikin hadisin ba hadha law sa'ada fi zalika majmu'u alfadil hadisi fi hadha almawtin yace wannan ma zai yi ne inda a ce hadisan za a hada su su taimaka wa yin haka fa kaifa wa hiya tadillu dilalatan zahira ala khilaf zalika yace to ya haka zai yi bayan hadisan suna nuna dilala ta zahiri akan akasin haka thumma innal wada almadhkura ghayru mutabadir min alhadisi albatta yace sa'annan wannan ambato da aka ce anan na maida hannu a kirji kwata-kwata ma bai bijiro a hadisin ba la'anna al-maqsuda bil 'idami fihi idhamu adh-dhahri kama taqaddama dan abin nufi da kasusuwa shine kasusuwan da suke ainihin wato na gadan baya kamar yadda ya gabata wa yu'ayyidu ma sabaqa min fi'li abin da ke kara wannan karfi aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ce istawa hatta yaqudu kullu fiqarin makanahu yana ainihin tsayuwa har sai kowane gaban kashi ya koma inda yake fata ammal munsifan yace ka tsaya kalli wannan magana cikin adalci sai ya kara cewa walastu ashku fi anna wada al-yadaini ala sadri fi hadha al-qiyam bid'atun dalala mala albani kenan Allah ya gafarta mishi wato irin malamai ne wanda suke da as-saraha duk abin da yake da shi yake fada kawai baya dungu baya tauriya baya ganin ido bai hana shi cin kai ka dubi malaman da yake magana su dinnan bai da malamai masoya makusanta wanda suke manhaji makusanci da juna wajen fahimtar nassoshi da aqida irin su abokai ne ƴan uwa ne na addini masana ne kamar shi sa'o'i ne a rayuwa sa da dalibai wanda basu gaza nashi ba sa da rubutar da basu gaza nashi da fa'ida da yaduwa a duniya ba amma yace ni ko albani ba na shakka akan cewa wannan daura hannun da mutane suke a kirji bayan dagowa da ruku yace bid'a ce kuma bata ina ruwan mallan albani Allah ya gafarta mishi li'annahu lam yarid mutlaqan fi shay'in min ahadisis salah dan kwata-kwata bai zo a hadisin sallah ba wa ma aktharaha din yawan su walau kana lahu aslun da nukila ilaina walau an tariqin wahidin da yana da asali da an kawo shi ko da hanya daya ne wa yu'ayyiduhu anna hadan min as-salafi lam yaf'alu yace abinda ke kara mishi karfi shine wanda gaskiyar salat bai aikata haka ba wala zakarahu adam min a'immatil hadisi fi ma'ala a iya sani na malama hadisi ba san bace wannan ba wala yukhalifu hadha ma laqalahu shaykh at-tuwayjiri kaza 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 to wannan shine iya magana albani yayi game da wannan sai dai a cikin litafin bin baz na ainihin wato sifatu salat shi ma nashi hannu bai kaifatu salat kai ko hannu bai kai kan shi ba amma ina iya tuna karatun da malam albani muhammad al-awwal adam Allah ya gafarta mishi uban malamin mu yayi a wannan bigira a lokacin sifatu salat ya tantance maganar nan ba zan iya istihdarin lambar kasar din ba gaskiya a yanzu amma dai gabobin da aka yi karatu akan wannan karatun wajejen kasusuwa da suka shafi daga 30 zuwa 40 ko makamancin haka a wannan tsakankanin malam awwal Allah ya gafarta mishi ya tantance bayanai da kuskurantar da waɗannan maganganun na malam albani akan cewa hadisin nan babu shakka babu hadisin da yazo mantuki game da sanya hannu a kirji bayan tasowa amma cewa da akai idan annabi ya tsaya yana tsayawa har sai ya natsu to natsuwar shi a sallah tana kasancewa ne a tsaye da rungume hannu da haka aslan a tsayuwar sallah babu sakin hannu a tsayuwar sallah babu sakin hannu jama'a kamar yadda muka ji a baya ko hadisan da suka zo suna tabbatar da rungume hannu a sallah sun fi 70 mun yi wannan karatun a baya a inda muka ambata ana waɗanda suka fito daga annabi sallallahu alaihi wasallam sun fi mutum 30 duk da yake akwai wasu 'yan izala a nan Najeriya wanda suka yi wani girin gidishi tun a lokacin ban yi niyyar kawai sai mun tsaya mana waiwayar su bane yanzu ma kawai ishara ce akwai wani su da rubuta wani ɗan littafi zan zo muku da shi shekarun baya wai yana so wai ya tabbatar da wai da gaske ne wai an ce wai annabi na sakin hannu ya dinga wasu maganganu soki burutsu da jahilci da bayyana san zuciya da rashin sanin yadda ilimi yake abin takaici littafin yana nan a nan makaranta ko kwanan nan na gan shi in Allah ya so zan zo da shi wani karatu nuna wa mutane shi wannan yin izala ne suka yi da sunan kuma wasu ma'alus sunna ne babu shakka wannan ta'annati ne a cikin sunna dan sunna bata gaji wannan ba kakaf a cikin karatu manganin da yayi abin mamaki da bandariya wai hadda hadisin Umayma da aka ce annabi na rataya ta auya in yana sallah sai ki to ka gari duk dai wanda zai sallah a ce ya rataya dan jinjiri a wuya to ba zai yi a ce ya rataya dan jinjirin kuma ya runguma hannu ba dan in yayi haka yaron zai fadi ya kamata a ce in ya rataya dan jinjirin nan ne to ya saki hannu ta yadda da daren ya ji yaron zai fadi yayi ma zai rike shi to yana bambancin wanda ya runguma hannu da wanda ya saka inda zai sauri ya rike shi da kamata ya sai a ce hannun shi na rike da yaron haka kaman ka riko tudu to kuma ni na karanta sai na kwatanta jama'a sai na dauki karamar yariya sa ta auya na sai na ga ta saki hannu ko bata fadi ba zaka iya yin wannan gangancin da yaka ka kwata ta kai yawa a kirji ko saki wanne ya fi kusa da wuya kai da in zai fadi ka riko sannan babu wani malami kakab da ya taba wannan istidlalin albatta yana nan a cikin littafin na taba kan littafin da dadewa din nabi na jami'i layika haka na irin tubatuban da yi littafi ne aka dan siriri kaman shafi 30 zuwa da 5 haka a lokacin ya rubuta ana cikin wannan rigingimin kaman shekara wajen 20 baya kenan ba ko 18 ko makamanci haka kuma shugaban izala na wannan bangaren ya sa mai hannu ya ce babu shakka wannan littafin ya tabbatar da sunna ya faɗi gaskiya kaza 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 zulumatun baduha fawqa ba'd Allah ya tsare to a takeice babu inda yazo mantuki cewa bayan ruku'u ana sanya hannu a kirji amma tsayuwar sallah babu inda ake wannan sakin hannu dan haka malaman da suka goyi bayan mana wannan mas'ala ce kina yanzu ijtihadiyya ba mas'ala ce ta rikici ba jama'a malam albani muhammad al-awwal Allah ya gafarta mishi a lokacin na san tarjihin da yayi shine ya goyi bayan cewa a runguma hannu bayan tasowa daga ruku'u dan haka baka ga duk a ainihin nan bangaren kamar kace zariya ko a cikin yan salafiyya ko a duk inda ake bin irin wannan manhajin za ga mutane suna rungume hannu bayan ruku'u za ga wasu kuma suna saki a bayan ruku'u din wani abin mamaki kuma har a kasar Makka din da waɗannan malamai suke wanda da ya kamata sai a ga duk ana goyen bayan sa kan haka ko zaka tara duk haka ake yi bamban da bamban wasu suna rungumewa wasu kuma suna saki kuma wannan jama'a ba abin a tsaya ana fitina akai bane domin mas'ala ce ijtihadiyya idan abin da ka gamsu da shi shine ra'ayin Bimbas sai ka ci gaba da yi idan abin da ka gamsu da shi shine ra'ayin Albani babu laifi dan kai kada wani ya ma wani ta'annubi kada ka kyare dan uwanka musulmi akan abin da yake mas'ala ce fikihiyya ijtihadiyya wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu dinga mulahazanta a babi na sabani jama'a ko jiya mun yi wannan magana dangane da azumin asabar wanda bisa dukkan isharat za a yi rigingimin a yan kwanakin nan domin Ashura ta fado za ta zagayo rana ita yau yau muna uku ga wata ko na al-Muharram rana ita yau za a zo akwai sunna ta azumin Ashura wanda ake iya yin ta tare da ranar da ke gabaninta tasu'a to amma kuma ta fado ran asabar kuma akwai hadisi da yago da nassi qarara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana azumin rana asabar in dai ba na farilla bane abinda kai zan fada nan shine kyala dukkanin maganganu da malamai suka yi wannan magana annabi ce sallallahu alaihi wasallam kyala dukkanin maganganun da malamai suka yi jama'a Allah bai aiko su ba Allah bai ce su za a mu ba manzon Allah ya ce abi manzon Allah kuma da kanshi ya ce kada ai azumin rana asabar kar wani ya ce saboda ya da falala akwai azumomi masu falala wadanda ake bari saboda annabi ya ce ka ai ko annabi bai yi su ba alal misali shine azumin arfa yafi ashura falala ba haka bane amma wanda ya je aikin haji baya yi me yasa bai yi me yasa bai yi jama'a saboda annabi ya hana ko annabi bai yi ba me yasa ba za a ce a tunda ya da falala sai an yi ba azumin da ake yi na litinin da alhamis idan litinin da alhamis ta fado maka ayyamut tashrik akwai wanda yake tunanin dole sai yayi zai aje suna da falala me yasa ya aje saboda annabi ya hana to me yasa wannan ma annabi ya hana ba za a hanu ba why annabi ya hana mutane ba za su hanu ba wanda kuma zai ce hadisin bai inganta ba wannan an riga an kada shi kuma hadisi ya inganta wannan an riga an kada shi ya fadi warwas duk wanda zai ce shi hujjar shi hadisin bai inganta ba saboda Imam Malik yayi magana akan shi Imam Ahmad yayi magana akan shi Abu Dawuda ya ce mansukhi ne wani ya ce kaza ne wannan sunan shi fadadde an kada shi jama'a saboda hadisi da kam ya tabbata ta hakikan ilmiyan cewa ya inganta kuma ba hanyar ainihin wannan as-sama'u kadai ba hanyoyi hudu lafiyayyu karanta zaharu raut to da ka hadisi da ya inganta magana kuma akan yadda ake mu'amalanta hadisai wannan kuma ya zama magana ce ta usulul fiqhi malamai sun bi ka'idojin dalla dalla sun tantance cewa bari yana gaba da yi a asabar din nan karanta zaharu raut karanta kuma koda nan nan kusa tamamul minna malam albani da wata magana ta kaitacciya a ciki kuma mai gamsarwa da shubuha da ake cewa wai albani ne kadai yazo ya fada kuma wai ya saba wa malamai magabata to ai ko da ya saba wa malamai ya dace da manzon Allah yi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah shine gaba da malaman gaba daya sannan kuma wannan shubuha ce fadadde ya ila yau domin a cikin malaman da suke wannan maganganun ba albani ne kadai ba akwai malam imamu nau yayi irin wannan magana ya mai musu martani wanda suka raunata hadisin akwai ibnul qayyim din in mun zo daidai wajen insha Allah zamu karatun dalla dalla in Allah ya kai mu daidai wajen a cikin kitabu sau duk da yake shi ma fa ya goyi bayan ayi azumin asabar idan ya fado na musamman amma kuma yayi magana take warware haka cewa da yayi waɗanda suke cewa ai idan mai falala ne za a iya yi yace wannan tarjihi ne mai kyau amma kuma nassin hadisin ya abahu nassin hadisin bai goyi bayan wannan tarjihin dan manzo Allah ya ce sai in na farilla ne kai kuma yanzu kana cewa ne ya manzo Allah na ƙara ni kuma sai in yana da wata falala falla arfa falala ashura da tasu'a falala waye ma dai masu falalan ku tuna mu akwai su dai ga sunan hadisan falala a kwanakin falala na azumi ko wanda suke muƙayyada wanda zai fado ranan ne kadai in ba ai ba ta kubuce banda irin kamar su Shawwal da kake da kwanaki wajen 20 da wani abu da zaka iya su banda kaman ainihin hadisan azumi kwanakin Muharram ko wanda dama ba daidai bane ma kace sai kai dukkan dan aikace ba a samu salaf suna yin duka din ba da ire-iren su ala ayi halin da wannan mu shine fatawar makaranta Albani shine fatawan malam Muhammad al-Awwal Adam Albani yana ma da kasid guda sunan shi kenan azumin asabar ga wanda bai saurara ba ya je ya siye shi a waje suna nan suna saida shi azumin asabar sai ka jikka zantuka masu gamsarwa al-muhim shine a wajen sabani jama'a ga abin da ya shafi mas'ala ta fiqhu mas'ala ta ijtihadi wanda ba nassi ne qararar mutun ya sabawa ba ko kuma koda nassi ne sabawa yana ganin yana da wani abu na nassi irin sa ko kwatankwacin sa ko wani ta'awili da yawa nassin ba a kyaran mutum in ba ta bayyana cewa masoyin zuciya bane ko kuma dama can an san shi maso zuciya ne ba malamin sunna bane dan bid'a ne ko batacce ne shine da zaran an ji ya fado ta magana kawai sai a auka mai da raddi yadda ya wurgota haka za a wurga mishi magana wata fita zafi amma malamin sunna in ya kuskure ba a mishi wannan ina fata mun fahimci wannan Allah ya shirye shi mu to da haka a takaice jama'a idan mutum ya taso daga ruku'u abinda malam Albani ya bada fatawa Allah ya gafarta mishi malam Muhammad Nasir Albani shine cewa kada a maida hannu a ainihin wato kirji su ainihin bin baz kuma suka bada fatawa cewa za a maida hannu a kirji wanda wannan mu kuma muna ganin shine abinda muka natsu da shi da haka ba ga haka muke karanta da daliban mu haka muke yin sallolin mu wallahu alam idan ya dace da daidai to wannan daga Allah ne idan ya zama kuskure muna fata Allah ya gafarta mana da mu da sauran waɗanda suka yi kuskure ina fata mun gane wannan jama'a wa amma hadisul bara ibn adib kana ruku'u rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama وسجوده بين السجدتين وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلى القيام والقعود قريبا من السواء رواه البخاري يتي أما حديث براو دان عاذب وانا كتي ركوع النبي صلى الله عليه وسلم دا سجود الساء دا كما تقوى دا تكنكان سجود الساء دا كما إدنيا تقوى دا ركوع إمبان دا سيوا دا زما قريبا من السواء سن يكسا دا سين جونانسو رواه البخاري وانا بخاري يفتر faqad tashabbatha bihi man dhanna taqsir hadhain ar-rukunayn akwai wasu sun makalkale wa wadannan wannan riwaya su ne mutanen da suke ganin ya kamata a dinga ainihin takaita wadannan abubuwan guda biyu su ne a takaita dagowa daga ruku'u da zama tsakanin tsakanin sujjada da sujjada sai suka fassara wannan al-qiyama da al-qu'uda cewa al-qiyama min ar-ruku' da kuma al-qu'ud baina sujjadatayn wanda wannan qarara kuskure ne wala muta'alliqa lahu yace ba su da abin rikewa anan fa innal hadisa musarrahun fihi bitaswiya baina hadaini rukunaini wa baina sa'iril arkan dan hadisin yazo ne qarara dan ya nuna daidaito tsakanin wadannan rukunai da saura falau kana alqiyamu wal qu'udu al mustasnayin min alqiyami ba'da ruku'i wal qiyamu ba'da ruku'i wal qu'udi baina sa'atayn lanaqad al hadisul wahidu ba'dahu ba'dan da a ce wannan zaman da wannan tsayuwar da aka togace su ne zama da tsayuwa zama tsakanin sujuda da tsayuwa bayan ruku'u da a ce su ne aka togace to da hadisin yayi karo da junan shi hadisi guda daya wali hadha kana fata'ayyana qat'an an yakuna almuradu bil qiyami wal qu'udi qiyam al qira'ati wa qu'ud at-tashahhud da haka sai zama dole abinda za a ce kawai shine abinda ake nufi da tsayuwa anan da yace ma khalal qiyam wal qu'ud shine tsayuwar karatu da kuma al qu'ud zama shi kuma zaman tahiya qiyam al qira'ati tsayuwar karatun sallah da kuma qu'ud at-tashahhud zaman tahiya su biyun nan sune tsayin su yafi na sauran wali hadha kana hadiyuhu dan haka tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance fihima a waɗannan guda biyun shine tsayuwar sallah da zaman tahiya italatuhuma yana tsawaita su ala sa'iril arkani fi da sauran rukunai kama ta kaddama bayanuhu kamar yadda bayani ya gabata game da haka wa hadha bihamdillahi wadihun malam ibnu al-qayyim yace wannan kuwa ya bayyana qarara godiya ga Allah wa mimma huwa khafiya wa huwa mimma khafiya min hadi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi sallama fi salatihi ala man sha'a an yakhfiya alayhi an yakhfa alayhi ala man sha'a Allah an yakhfa alayhi yace kuma wannan shari'a ta manzon Allah na daga cikin abinda Allah ya kaddarta ma wasu basu fahince shi ba ya buya gare su ya buya ga wasu mutane basu fahince shi ba qala shaykhura malamin mu yace wane kenan ibnu taymiya Allah ya gafarta mishi yace wa taqsiru hadhain ar-rukunaini takaita waɗannan gabobi guda biyu sune ruku'u dagowa daga ruku'u da kuma zama tsakanin sujada guda biyu mimma tasarrafa fihi umara ubani umayya na daga cikin abinda sarakunan banu umayya suka yi tasarrufi suka jujjuya shi fi salati a cikin sallah wa ahdathu fiha wa ahdathuhu fiha suka kirkiro sabon abu kama ahdathu fiha tarka itmamit takbir kamar yadda suka ainihin kirkiro wato barin cika kabar bari wa kama ahdathu ta'khira ash-shadida kamar yadda aka samu kuma suna jinkirta sallah jinkirtawa mai tsanani sai a ba sallah azhar har wajen karfe 3 da rabi har lokacin ta kusa fita wa kama ahdathu ghayra dhalika mimma yukhalifu hadayhu kamar yadda kuma suka kawo wasu abubuwa na bid'o'i waɗanda suka saba wa shari'a annabi sallallahu alaihi wasallama wa rubbiya fi dhalika mar rubbiya kuma aka ainihin tarbiyantar da mutane akan haka waɗanda aka dade ana tarbiyantar da su shekaru bayan shekaru jil bayan jil generation after generation hatta dhunna annahu min as-sunnah ha aka wayi gari ana tsammanin sunna ce domin dama haka yake faruwa kamar yadda ibn mas'ud aka tambaye shi an ruwaito wannan magana daga gare shi kamar yadda malam albani nasir ne ba da labarin ta a cikin littafin manzaitus sunna ya kuma inganta riwaya cewa wasu dalibai suka tambayi abdullahi dan mas'ud yaushe ne tashin alkiyama yace daga cikin alamunta shine idan aka wayi gari sunna ta zama bid'a bid'a ta zama sunna har yanzu idan mutum ya zo ya faɗi sunna sai a ce ya kawo bid'a idan mutum ya zo ya bid'a sai a ce ya zo da sunna malamai suka ce wannan hadisin duk da mawqufi ne ga ibnu mas'udin yana da hukuncin marfu'i dan bai yiwa mutum ya faɗi wannan magana sahabi kawai da ka dole sai in yana da wani ainihin wato sabiqu ilmin yana da wani wato background daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah ne ya faɗi magana amma mahallin da yake zancan na iya hukunta mishi sai ya bada zancan kamar zancan sa ne ba tare da yayi rafa'in shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sannan ma'ana hadisin na nufin cewa za a zo zamani mutane su taso a haife su su girma har su tsufa a cikin bid'a wannan abin da suka karanta ko suka koya ko suka ga ana yi a garuruwan su haka suka san shi haka suka san ana yin sa ran da duk aka zo aka ce ba daidai bane sai a samu sadma sai su ga cikin shock cewa ya za a yi a ce kaza ba daidai bane ya za a yi a ce kaza ba addini bane galibi kowa zai iya buga misalai na abubuwa da dama wanda kake yin su ko ka tara ana yin su ko ka ji labarin ana yin su wanda ran da aka fara jin cewa ba daidai bane sai ka kana mamaki cewa ashe kaza ba daidai bane saboda mene saboda ka dade a cikin abu mutanen garin ku sun dade suna yin abubuwa mutanen da suke yin su sun yi yawa yanzu kamar wannan ainihin mas'ala ta Ashura jama'a abinda kawai ya inganta addini daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da Ashura shine azumin nan kadai yin azumin ga wanda ya samu hali amma cika ciki ba addini bane bakin ciki sanya bakakken kaya kuka zaman makoki alhini jiwa jiki ciwo da sauran abubuwan da ƴan Shi'a suke yi duka ba addini bane abin da ya tabbata kenan kadai daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wancan farin ciki da dafa abinci da cika ciki da murna wannan bid'a ce ta nasiba masu kyamar jinin Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan su kuma su ƴan bid'a ne wanda sharrin su bai gaza na Shi'a ba waɗannan su wai suna murna zagayewar ran da aka kashe Husaini sai su dafa abinci su yi murna su sa kayan sallar su su ta junan su barka nasi ba kenan a ɗayan bangaren su kuma ƴan Shi'a suna bakin ciki suna alhini suna sabunta labarin wannan musiba ta kashe Husaini sun maida ita ainihin wato anniversary ta abin na rasuwar sa duk shekara wannan ya wayi gari ya yada a kasashen musulmai da gurgurdan irin bid'a ta yada a kasashen ta yadda ma kai inda ba kai wanda bai sai a ga ma kamar kai baka da addini to haka jama'a irin bid'o'i yanzu yadda ake tarigingimu da mutane shekara da shekaru akan cewa maulidi baya cikin addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk wanda ya tashi magana sai ya ce ya zai a ce ba a san maulidi kenan ba a san manzon Allah ne bakin manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam hasali ma tsabar kauna ce ta sa ake fadan wannan me yasa saboda manzon Allah bai karantar da haka ba amma ashahidi shine mutane suna istigrabin a ce ba kyau mutane suna istigrabin a ce ba kyau tunawa da ran da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka to abubuwa suke faruwa yanzu ku kalla ku ga wasu sababbi da suka zo wa mutane shine cewa happy new year ranan 1 ga watan muharram rubuto wa mutane text duk juma'a juma'at karim ko juma'at mubarak ramadan karim ramadan mubarak da ba nayi ana ganin kamar wani yayi bane inda ya zama kamar addini bayan shekaru yanzu wani tashi wa'azi yace jama'a ba kyau sai a ce ya za a ce ba kyau me ya ciki abin da za a ce kenan kamar yadda nan nake faɗa dinnan da kwatanci wani zai ji haka cewa ya zai a ce babu kyau ya zai a ce babu kyau duk da haka wannan abubuwan suke faruwa su dade a cikin addinin musulunci har sai a wayi gari in ka ce ba kyau sai ana istigrabi haka wani lokaci baya da muka karatu anan aka ce abin da ake yi na furi hudu ba da ake yi ranar juma'a babu kyau mutane suka yi ta istigrabin wannan ya zai a ce furi hudu ba babu kyau bayan wa'azi ne to wa'azi ba kyau kenan wa'azi na da kyau amma yana da tsari shine yaya su annabi da sahabbai suke sallar juma'a su idan aka zo masallaci kowa in yazo zai muri ne ya zauna yayi nafila ya zauna yayi shuru ko yayi ta tasbihi ko yayi ta karatun alqur'ani amma babu wanda yake zuwa a matsayin shi na na'ibi ko dan kwamitin wa'azin masallacin ko wani hayat kola da za a dauko a ce ya zo ya fassara hudu ba kafin liman ko kuma ya zo ya wa'azi akan wata qadiyya kafin liman ya zo wanda aka same suna free khutba kaji ma sunan da turanci ne za ka gane ma ba addini bane kenan ba yi da suna da larabci ba ka taba kanta sunan shi a cikin larabci free khutba me ya prefix ne na before ko ma'ana wa'azin kafin hudu ba sai mutane su na tsaya ta musu wa'azi ba za a daina ba sai liman ya shigo jama'a wannan bid'a ne musamman ya zama al'ada in wata qadiyya ta sa babu makawa sai an yi ana iya yi amma a ce tutur haka ake yi sawa'ul live ne ake yi ko kasar ne ake sakawa na video ko audio duka bid'a ne ba daidai bane amma kaga duk ana yi a masallatai dan haka wanda yazo yace ba kyau sai ya zama kamar shine ya kawo sabon abu to kuma abin tabbas sabo ne in aka lura da wancan an dade ana jin shi amma wannan kuma baya nufin ba za a faɗi cewa babu kyau ba jama'a don amana ce akan duk wanda ya sani sai ya faɗa in bai faɗa ba bai sauke wannan amanar ba dan haka jama'a mu gane shine abubuwan da suke faruwa a cikin musulmai na al'adu da suka rikide suka zama kamar addini da abubuwan da aka saba da su ake ganin ba zai yi a bar su ba wannan bai nufin sun zama gaskiya bai nufin sun zama sunna za su zama sunna ne kai ko gaskiya idan an samu musu bakin na addinin musulunci idan an bincika an tabbatar da cewa lalle suna da asali a cikin addini to sai a bar su a matsayin suna da asali shi yasa nake fada kullun a karatun littafin iktida'u cewa littafin iktida'u na Ibn Taymiyyah to babu shakka tsamagiyar kan hanya ce fadi yaro ki fadi babba akwai abubuwa da dama na al'adun da muke yi a nan kasar cikin musulmai waɗanda sun rikide sun zama mana addini sun zama mana lazimin culture din mu da existence din mu amma ba daidai bane su wasu su ma al'adun kafire ne ba mu ma san inda aka dauko su ko inda aka suka shigo cikin musulmai ba Allah ya sa mu dace saboda da kurewa lokaci yazo zamu dakata nan insha Allah sai Allah ya kai mu mako na gaba sai mu tashi a sabuwar gaba subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah na'am 99 bisa 100 eh kamar yanzu wannan magana ba hadisi na ce eh a to tuntube harshe na ne ina nufin maganganun da suke ci tuntube harshe na ja baka gyara mun lokacin ba
ina magana ne my mind ina tuna wasu maganganu da aka kuskurantar da shi a kai
wannan zan faɗa ta insha Allah ya kamata lalle a bayyana wannan ban sani ba ban taba ji ba kuma kaga shi ma mashhur din ai bai goyi bayan haka ba cikin akhsaul musallina din shi eh bai goyi bayan haka ba eh